محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya kaddari haduwar mu a wannan safiya ta asabar a yau muna 19 ga watan rabi'ul awwal hijran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da 15 ga watan 10 shekara ta 2022 miladiya wannan shine darasin mu na 6 daga cikin wannan littafi na Sharh Mukaffirat Adh-Dhunub littafin malam Sheikhul Islam Ibn Taymiyah wanda malama Sheikhatu Bintu Muhammad Al-Qasim ta yi masa sharhi Allah madaukakin sarki ya saka mata da alkhairi Allah ya gafarta ma Sheikhul Islam a satin da ya wuce mun tsaya kan lamba ta 6 daga cikin abubuwan da malam da ita malama ta kawo matsayin sharan fage wanda suke daga cikin tasiri da kuma illoli da zunubi sabon Allah yake ma dan adam a rayuwarsa lamba ta 6 da muka tsaya akai ita ce malama ta ce al ma'siyatu turisu dhulla wala but sabon Allah yakan gadar wa mutum duk wani wulakanci kuma babu makawa dama duk wanda yake saba ma Allah to ya bude makansa kofar wulakanci kenan duk mutumin da yake sabon Allah duk mutumin da ya maida saba ma Allah ya zama dabi'arsa dabi'arsa ita ce zunubi in ana neman sa a neme shi a inda Allah baya so ran shi yana jin dadi ne yana samun kwanciyar hankali in yana aikata abinda Allah baya so to wannan ya gaya wa kansa cewa ya sai mukulli na wulakanci makansa kaskanci ya dinga bin sa kenan har abada har sai lokacin da ya ji a ransa cewa ya tuba ya bar zunubin nan yayi nadama ya koma zuwa ga Allah to a lokacin kuma Allah zai kawo masa daukaka da jin dadi a rayuwarsa Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu zamu tashi kan lamba ta 7 lamba ta 7 malama ta ce annaz zunuba min aqwal asbabil jalibati lil hammi wal huzni wa dhayq wa dhayq as-sadr sabon Allah zunubai suna daga cikin manyan sabuban da sabuba mafi ya karfi wadanda suke jawo damuwa da bakin ciki da kuma kuncin zuciya mutum yana saba ma Allah in mutum yana sabon Allah to sabon Allah nan da yake yi duk sanda ya tsinci kansa a cikin wata damuwa ko a koyaushe yana jin zuciyarsa a cikin kunci to ya rubuta ya ajiye maransa cewa wannan sabon Allah da yake yi saba ma Allah da yake yi yau da gobe da jibi suna daga cikin mafiya girman sabuban da suke sabbaba masa sabon suke sabbaba masa wannan bakin ciki da damuwa din wannan bakin cikin da yake cikin wannan damuwar da yake cikin kuncin zuciyar nan da yake ciki babban sababin da ke jawo masa wannan shine saba ma Allah fal mu'ridu anillahi lahu min dankil aishi bi hasbi i'radihi duk mutumin da ya bijire ma dokokin Allah ya kauce ma dokokin Allah ya yi watsi da Allah ya juya ma Allah baya to zai gamu da kuncin rayuwa gwargwadon yadda ya bijire ma Allah din gwargwadon yadda ya baude game da hanyar Allah to gwargwadon yadda kuma zai ta gamuwa da kuncin rayuwa kenan wa in tana'ama fi dunya wa in tan'ama fi dunya bi asnafin ni'ami, koda kuwa a duniya Allah ya tara masa dangin ni'imomi, koda Allah ya tara masa ni'imomi na duniya, to babu shakka cewa ba zai rabu da wato kuncin rayuwa ba, koda ya tara dukiya mai yawa, ga tarin kuɗi, ga tarin gidaje, ga tarin motoci, idan abinci ne ga abinci mai kyau na a zo a gani, ga mata kyawawa ya auro ya zuba a gidansa, ya kamata a ce duk wani jin daɗin duniya yana jin daɗin duniyan nan, amma saboda ya tara kuɗin ne, ga kuɗin ya tara saboda tasirin da sabon Allah yake da shi a ransa, wannan shi yasa sai Allah ya tara masa bakin ciki da damuwa. Sai kaga wani lokaci ga mutum da kuɗi amma sai ga hankalinsa gaba ɗaya, in yana wasu ayyuka sai ga hankalinsa gaba ɗaya a juye yake, mutum yana sabon Allah amma Allah ya tara masa dukiya, sai ka kwatanta shi da wani talaka mai biyayya ma Allah, sai kaga shi wannan talaka matarsa ɗaya da ƴaƴa uku misali, gaddadan iya abin da yake da shi a ci a gida a koshi ko kuma a ci a gode ma Allah a haka, sai Allah ya sa masa wadata, sai ga wannan matar ta gida da take gida guda ɗaya ta ishe shi, baya bin wasu mata a waje saboda ya tsaya a wajen Allah, sai ga hankalinsa ma lafiyayye ne, zai tashi yayi sallah bi dokokin Allah, amma wannan sai ga ya tara matan, ga manya-manyan gidaje ya tara matan biyu uku hudu, amma saboda bai bi Allah ba, sai kaga waɗannan mata uku hudun ba su ishe shi ba, sai yana bin wasu a waje, yana bin wasu, yana neman wasu a waje, da ƙarshe su suke cinye kudin, su suke cinye kaza din, saboda me? Saboda wannan tasiri ne na zunubi da sabon Allah, tasiri ne na sabon Allah. To shi yasa zaka ga idan mutum yana sabon Allah, idan mutum na sabon Allah, rayuwarsa gaba daya zaka ga koda Allah ya tara masa ni'imomin duniya gaba daya, duk wani duk wata fuska da ake neman ni'ima a duniya Allah ya bashi, amma saboda babin Allah a cikin ni'imarsa, ba biyayya ma Allah a wannan ni'imar, sai kaga ni'imar ba kwanciyar hankali, sannan sai ga shi kanshi ayyukan da yake yi alama ce ta cewa hankalinsa kamar ba lafiyayyen hankali bane, to ballantana dama ina hankali yake ga wanda yana ganin hanyar wutan jahannama amma kuma ya kama ta, ya kama tafiya a kanta, ai kaga hankali ya kare a wajen, ai babu hankali, ai Allah ya kiyaye. Wa qad yuwaffiqullahu man anara basiratahu bi ma'rifati ma kadara safwa hayatihi, Allah madaukakin sarki wato yana datar da duk wanda ya haska masa basirarsa, ta yaya? Ta yadda yake fahimtar abin da ke kai komo a cikin rayuwarsa, abin da ke jewa ya dawo a cikin rayuwarsa, shine ma'ana Allah yakan haska wa mutum basirarsa ya dinga gane duk sanda matsala ta same shi, to ya gane ina ne sos din matsalan, daga ina matsalan take, kamar yadda muka sha na sha maimaita a cikin karatun nan, idan kaga ka shiga matsala a rayuwa to ba matsalan zaka duba ba, a abinda zaka duba shine meye sos din matsalan, kaga idan ka duba matsalan zalla ka magance ta, baka duba menene ya kawo matsalan ba, menene source din matsalan, daga ina matsalan ta samu asali, amma dai ka duba mecece matsalan, talaucin ka duba, waye ka duba din, bala'in ka duba, sai kai kokari ka ga yaya zaka yi ka kawar da wannan matsalan, sai matsalan ta kawu, amma ba a yi ba a kawar da sababin matsalan ba, babu mamaki gobe ka sake komawa cikin ta, babu mamaki jibi ka sake komawa cikin ta, amma lokacin da kaga ka shiga matsala sai ka bi diddigi menene source din matsalar, daga ina matsalar take, daga ina ne matsalar take, sai kai maganin wato sai kai maganin reshen, ai kai maganin jijiyar, kai maganin inda matsalar take bubbukowa, kai maganin ainihin mabubbukan matsalar, to shikenan kai maganin bo wai ba za ka sake komawa ba ji ba za ka sake komawa saboda ka gano ina ne daga ainihi da ina ne tushen matsalar da haka za ka kiyaye to shine malama tace idan Allah ya haska basirar mutum to sai ya datar da shi ya dinga gane me ke kai komo a cikin rayuwarsa me ke kai komo a da'irar rayuwarsa qala ibnul jawzi Allah ya masa rahama yake cewa ma nazalat bi afatun aw ghammun aw dayqu sadrin illa bi zalalin a'rifuhu hatta yumkinani an aqula yake cewa babu wata damuwa ko wani bakin ciki ko wata matsala da ta taba saukowa zuwa gare ni ta taba haduwa da ni shiga cikin wata damuwa ko wata matsala yace face ko kuma in samu wani kuncin zuciya yace face sai na gano ga inda na baude na ga inda na kauce daga isaiti na ga inda na zame nan ga zamiyar nan har yace hatta yumkinani an aqula har ta kan kai na kan samu daman in ce hadha bi shay'in fulani har na kan iya ce wannan matsalar da na faru da na same ta ga zunubin da nayi nan wannan matsalar ga abin da ya jawo ta wannan matsalar ga abin da ya jawo ta yace kowace matsala na kan iya bata dalili ko sababin da ya jawo ta wa rubbama ta'awwaltu fihi ba'du fa ara al'uquba yace daga baya kuma in na zauna nayi tunani sai inga kuma ga uqubar da Allah ya min na kaza da na aikata ga uqubar da Allah ya min na kaza da na aikata fa yanbaghi lil insani an yataraqqaba jazaa'a adh-dhunubi yace yana da kyau ga dan adam ya kai mutum ka zauna ka dinga tunani game da sakamakon zunuban da kake aikatawa fa qalla an yuslima minhu en kadan ne suke iya kubucewa daga bala'i sanadiyan zunubai en kadan ne wal yajtahida fi tauba bayan kuma ka gano cewa matsalolin rayuwar da kake ciki zunubai ne suka jawo maka to sai kai gaggawa kuma ka dage wajen yayin tuba sai ka tuba tunda ka gano matsalar to kuma sai ka nemi magani matsalar ciwon cutar ita ce sabon Allah to meye maganin shine tuba da istighfari komawa zuwa ga Allah wa qala aidan sannan Imam al-Jawzi yake cewa al-ma'asi silsilatun fi unuqil 'asi yace zunubi sabon Allah wata kacha ce kacha aka sa a wuyar dun mai sabon Allah la yafukuhu minha illa at-taubatu wal istighfar babu abinda zai warware shi ya kunce shi ya fitar da shi daga wannan kacin sai tauba sai tuba da istighfari at-tawbatu wal istighfar tuba da istighfari akwai bambanci tsakanin su biyu tuba da istighfari akwai bambanci tuba wato abu na farko da mutum yake fara yi shine ya tuba kuma shine komawa zuwa ga Allah ar-ruju'u ila Allah shine da kai nesa da Allah to yanzu sai ka dawo wanda take da sharuɗa guda uku na farko shine an yaqli'a anil al-iqla'u anil ma'siyati fil hadir shine yanzu nan da kaji cewa ka tuba ka bari to zunubin da kake din nan ka daina karkace sai gobe karkace sai anjima karkace bari in gama na yau tukunna amma gobe bazan saki ba a yanzu nan da ka gane cewa ba daidai kake yi ba eh to ka tuba ka daina shine al-iqla'u anil ma'siyati fil hadir yanzu nan ka bari na biyu shine annadamu ala ma fat shine abinda ma ya faru a baya annadaru ala ma bazara fil madi abinda ya wuce ya riga ya wuce na zunubin in ka tuna cewa yanzu ni ne na aikata zunubi kaza ka ji kai na dama ka ji me yasa ma na aikata dama na sani da ban yi ba to kai na dama kenan amma kar a zo ka ce ka tuba amma da an dauko tadin zunubin ka ce ta ai wallahi da baka san mu bane mu din nan da ka gan mu da mun yi tsiya da mun yi shegantaka da mun yi kaza idan bin matan nan ne mu ma mun yi idan bin kazan nan ne mu to wannan baka tuba ba saboda yanzu da kake bada labarin nan ya nuna cewa kana jin dadin abin kenan in ka samu dama zaka sake komawa amma ya zama tadin ma kwata-kwata baka so a dago abinda ya faru shekaru masu yawa yanzu ta dinma baka su adam. Sannan na uku shine al'azamu ala admi al'audati ila zam, shine kai azama, kai azama cewa ba za ka sake komawa zuwa ga zanubin ba, ka ji a ranka ba za ka sake komawa ba, to wannan ka tuba kenan. Istighfari kuma shine tunda ka tuba ka daina kuma ba za ka sake ba, to yanzu kuma sai ka roki Allah abinda kai a bayan ya yafe maka. Domin ko mutum ne ka masa laifi, akwai bambanci tsakanin wannan kalmomi guda biyu, yi haƙuri ba zan sake ba, akwai bambanci tsakanin su, yi haƙuri ba zan sake ba, suna da bambanci. Na daina ba zan kuma ba kenan, amma dai wanda ne a baya ayi haƙuri. Haka to shine bambanci tsakanin tuba da istighfari. To zunubi, in ka ga mutum na aikata zunubi kacace aka sa masa a wuyarsa, ana jin shi ba inda za a kai shi sai wutan jahannama, abinda kadai zai kwance shi daga wannan kacar shine ya tuba, ya istighfari, ya koma zuwa ga Allah. Da haka mutum ya zama mai yawan tuba, mai yawan istighfari, ya sani cewa zunubi na daga cikin sabubban da ke jawo mutum bakin ciki. Mafi girman bakin ciki kuma shine wallahi wannan kacar da aka sa maka, idan mutum bai tuba ba mafi girman bakin cikin da zai ja da zai shiga shine wannan kacar ta ja shi zuwa wutan jahannama. Gwamma a ce ya shiga duk wata damuwan duniya gaba daya, sama da a ce ya hadu da damuwa guda daya a lahira, saboda alkiyama da muke ganin ta rana ce ta masifa, rana ce ta bala'i. Duk wata damuwa da ka shiga, in dai ba damuwa a kiyama to da sauki, in dai ba damuwa a kiyama to da sauki. Domin a duniya yau duk yadda zumunci yayi karanci, idan ka shiga damuwa sai ka samu masu maka jaje, ko da ayi haƙuri ne za a ce maka a danne ka. Amma a lahira, a lahira na farko a cikin mutanen da ka sani a duniya kaf, ba wanda yake ta kai, kowa yana ta kansa ne, nafsi nafsi, kowa yana ta kansa ne. Yawma yafirru almar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, dama suwa kake tunanin za su maka jaje in ka shiga damuwa? Mahaifinka ne, mahaifiyarka ne, matarka ne, ƴaƴanka ne, ƴar uwanka, ƴan uwanka ne, ko maza da mata, su ne za su maka jaje, abokanka ne. To ranan kowa gudun kowa yake, li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni, kowa yana ta kansa, kullu mri'in bima kasaba rahin, kowa yana jin cewa nashi kayan ma ya ishe shi. Sannan na biyu, mala'iku kuma iya abinda za su dinga faɗa wa mutum shine kalmomi na ƙarin ɓacin rai, kalmomi na wanda mutum ma zai ji dama an bar shi ma a cikin azaban ma aka yi masa shiru da ya fi masa, a bar shi a cikin azabar a yi mai shiru ba a ce masa komai ba da sauƙi, sama da gashi a azaba ga baƙaƙen kalmomi, ga baƙaƙen kalmomi. Ta haka ana musu habaici a waye gari, ana fafaɗa wa mutum baƙaƙen maganganu. Allah yana cewa, Allah zai ce khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim, Allah zai ce wannan mujrimin ku kama shi, ku damƙe shi, ku yi majaujawa da shi, ku je ku ajiye shi a tsakiyar wutan jahim. Bayan kun kai shi wuta, thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim, sai kuma ku ɗebo tafasasshen ruwa sai ku kwara masa daga kansa. Da ya isa haka a bashi, sai Allah ya ce masa zuk, ɗanɗani azaba, innaka antal azizul karim, ka manta ba kai bane babba, ba kai bane yallaɓai, ba kai bane mabuwayi, ba kai bane mai karamci, ba kai bane kaza, to yanzu ga kanin a cikin azaba, sha azaba. To zai ji dama shuru aka masa ya dinga shan azabansa ya fi, saboda sama da a ce ga azaba ga baƙar magana. To duk wata damuwar da mutum zai shiga a duniya, wallahi damuwa ce mai sauƙi akan damuwa guda ɗaya a lahira, damuwa ce mai sauƙi. Duk damuwar duniya, a ce baka da abinci, a ce baka da abin sha, a ce baka da gida mai kyau, a ce baka da kaza, a ce baka da kaza, a iya nan damuwar duniya take ƙarewa. Ka rayu a duniya cikin matsaloli da bala'i, ya fi a ce a lahira ka samu damuwa daya ya wuce yafi a ce ka samu matsala wajen tsallake sharadi yafi a ce ka samu matsala wajen karban littafi ka gama rayuwa a cikin duniyar nan cikin damuwa wannan shi yafi maka sauki shi yafi maka sauki sama da a ce ka isa gaban Allah wajen gwada ayyukanka a mizani a ce ka samu damuwa a wannan wajen daka sabon Allah shi yake jawo matsala shi yake jawo damuwa to in damuwar ta tsaya a damuwar duniya ma wannan da sauki akan a ce ka isa gaban Allah da damuwar lahira abu na takwas Allah ya kiyaye mu abu na takwas da zunubi ke samu da zunubi ke haifarwa shine alwahshatul azimatu fil qalbi shine alwahsha kalmar alwahsha tana da ma'anoni da yawa a larabci na farko ƙasa al-ardul faqr al-ardul kafru idan ƙasa ta bushe ta kandare to akan kira ta da alwahsha akan kira wannan da wahsha aya ce masa aya ce mata al-ardul mustawhija kandagarar din ƙasa kenan bosasshiyar ƙasa kenan kandarar riya kenan sannan alwahshatu takan zo da ma'anar al-khalwa mutun ya kebance shi kadai to kuma kun ga asalin kuma dama mun sani wanda ka ganshi ya kebance shi kadai fil ghalib yana cikin damuwa ne abinda muka saba fil ghalib zaka mutane yana cikin damuwa ne ka ganshi shi kadai ya kebance daga cikin mutane yana cikin damuwa ne sannan alwahsha tana da ma'anar alkhawf yawan tsoro babu kuma abinda ke haifar da tsoro sai damuwa sannan akwai tana zuwa da ma'anar alhammu damuwa kunci bakin ciki to wannan duka ma'anoni ne na kalman alwahsha to shine yace al tace alwahshatul azimatu fil qalb to anan alwahshatul azimatu fil qalbi zamu dauki ma'anan alhammu kenan shine damuwa kunci mai girma a cikin zuciyar mutum haka kawai sai mutum ya tashi kawai yaji shi kawai na farko ma kawai sai mutum ya kawai ya dinga ji haka kawai ba abin da aka masa amma ya san kowa ba ya san ganin kowa kawai haushi yake bashi he wai gari shi kanshi ma haushi yake ba kansa haka kawai yana mutane suna bashi haushi mai aka maka babu saboda ya taba Allah fayajidul mudhnibu nafsuhu mustawhisha mai zunubi zai samu zuciyarsa kullun a cikin damuwa a cikin kunci a cikin tauri wa qad waqa'atil wahshatu bainahu wa bain rabbih sai dinga samun kunci da damuwa tsakaninsa da ubangijinsa ta yaya shine inda muka karanta a baya shine sai Allah ya cire masa zaki da dadin ibada ibada baya iya yin mai kyau addu'a baya iya yin mai kyau baya iya tsayuwa yayi munajati mai kyau tsakaninsa da Allah saboda an samu alwahshatu bainahu wa bain rabbih saboda an samu kunci mai girma tsakaninsa da ubangijinsa wa bainal khalqi wa bain nafsihi sai dinga samun wato rashin jituwa kunci damuwa tsakanin kansa da sauran halittu da sauran mutane ƴan uwansa wa kullama kathratu wa kullama kathrati dhunubu ishtaddati alwahsha duk sanda zunubai suka yi yawa to wannan kunci da damuwan su kuma zai tsanani zai tsanani wa amarul aishi aishul mustawhishin mafi dacin rayuwa mafi dacin rayuwa ita ce rayuwar wanda ke cikin kunci wanda ke cikin damuwa a zuciya cutar zuciya damuwar zuciya mafi dacin rayuwa kenan saboda taiwa damuwar tana damun sa arai ma ba kowa ya sani ba wa atyabul aish mafi dadin rayuwa kuma shine aishul musta'nisin rayuwar waɗanda suke cikin walwala da jin dadi da kwanciyar hankali mutum yana cikin damuwa koda ya tara komai na duniya to rayuwarsa ita ce mafi kuncin rayuwa mutum yana cikin jin dadi da kwanciyar hankali koda kuwa ya tara koda ko bai da wani abu na duniya to wannan rayuwarsa ita ce mafi dadin rayuwa to anan zamu iya daukan ɗaya ma'anar kalmar alwahsha
shine alkhawfu tsoro haka kawai Allah zai sa mutum tsoro a cikin ransa kullun ya zama yana cikin fargaba kawai me ya razana ka shi ma bai sani ba haka kawai sai ta jin kawai yana kawai gaban sa yana yawan faduwa kawai duk da wani lokaci yakan zo a matsayin ciwo amma fil ghalib Allah yakan sa mutum wannan ne a matsayin ukuba inda gaban kan yana yawan faduwa ba abin da zaka iya tsinana maka kanka komai yasa a gaba sai ga gaban shi na faduwa kai ga yana cikin tsoro a koyaushe yace fa in kunta aw hashatka dhunubu fad'aha in shi'ta fad'aha idha shi'ta wasta'nisi idan zunubai suka saka a cikin damuwa da tsoro to in kaga dama ka bar zunubin saboda ka huta amma fa in kana so ka huta in kana so ka huta to ka bari ka daina to sai ka huta wasirru hadhihi almas'ala sirrin dake cikin wannan mas'alar kuwa shine anna ta'ata tujibu alqurba min rabbi ta'a biyayya ma Allah yakan wajabta samun kusanci zuwa ga Allah lokacin da kake biyayya ma Allah kullu mazdada ta'atuka izdada qurbuka min Allah duk sanda da'arka biyayyarka ga Allah ta karu to kusancinka ga Allah kuma shi ma zai karu duk lokacin da ka matsa kusa da Allah ta hanyar biyayya to a wannan lokacin kuma zaka sake matsawa kusa da Allah Allah zai sake wato janka kusa da shi wa kullama shtadda alqurbu qawya al'uns duk sanda kuma kusancinka zuwa ga Allah ya karu duk sanda ka kara kusanci zuwa ga Allah to kuma lokacin kuma kwanciyar hankali ke karuwa maka lokacin da ka kara matsawa kusa da Allah lokacin kake kara samun kwanciyar hankali wal ma'siyatu tu'jibu al-bu'da min ar-rabbi 'an ar-rabbi 'azza wa jalla 'an ar-rabbi subhanahu shi ko saban Allah zunubi ba abinda yake haifarwa sai kara nisa da Allah fa kullama zdada al-'abdu fa kullama zdada al-bu'du qawiyati al-wahsha duk sanda ka kara nisa da Allah kana kara matsawa nisa da Allah kana kara nisa da Allah kana kara nisa daga ubangijinka to a lokacin kuma damuwa ke kara maka yawa a lokacin damuwa take kara yawa wallahu subhanahu yaqul Allah madaukakin sarki yana cewa waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka duk wanda ya kauda kai ya bijire game da dokokina ya ki bin dokokina to Allah ya ce wannan zai rayu rayuwa mai kunci alƙawari ne Allah ya yi sai ya shiga cikin kunci a rayuwarsa qala ibn kathir al-imam ibn kathir yake cewa ai fa inna lahu ma'ishatan dankan fi dunya a rayuwar duniya kenan zai rayu a duniya cikin bala'i fala ma'aninata lahu zai rayu a duniya babu nutsuwa ba nutsuwa kullun abu rikice zaka dinga ganin sa walan shiraha li sadrihi sannan zai zama babu yalwa ko budi ko kwanciyar hankali a cikin zuciyarsa bal sadruhu dayyiqun harajun li dalalihi a koyaushe zai zama zuciyarsa dayyiqun harajun zai zama zuciyarsa tana cikin kunci a kuntace zuciyarsa take cikin damuwa saboda mai li dalalihi saboda yana kan hanyar bata afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim saboda yana cikin yana tafiya ne a kifi akan fuskansa wa inta na'ama zahiruhu koda kuwa a zahiri kana ganin sa gashi jiki yayi kyau bulbul kana ganin sa tufafi mai kyau shadda mai kyau hula mai kyau tufafi mai kyau to in dai mutun na cikin sakon Allah to babu shakka zai rayu babu kunciyar hankali daka wa inta na'ama bizahiruhu wa labisa ma sha'a yas koda yana sa irin tufafin da ya ga dama koda tana sa tufafin da ta ga dama atamfa mai tsada les mai tsada ko shadda mai tsada ko wani irin tufafi mai tsada ta sa sarka mai tsada ta sa awarwaro mai tsada a sa zobe mai tsada agogo mai tsada wannan in dai mutum yana cikin sabon Allah to wannan kai ka rubuta ka ajiye cewa wannan ni'imar a zahiri ne kake ganin ta ni'ima amma baɗininsa ba yi jin daɗinta batininsa bai jin dadin ta to sai Allah ya mutum wannan ukubar kamar yadda muka karanta a baya mafi girman ukubar da Allah zai mutum a badi ne shine ya cire masa lazzatul ibada shine ya cire masa jin dadin ibada inda dama kana cikin damuwar ai ibada ce za kai ka roki Allah ya yayi maka to sai Allah ya cire maka jin dadin ibada sai zaman ibadan ma baka jin dadi to da wa zaka gana ya cire maka damuwar wa akala ma sha'a koda mutun ya ci abun kana gani yana cin abun da yake so amma bai cikin jin dadi wa sakana haythu sha'a koda ya zauna a masaukin da yake so gida mai kyau irin yadda yake so fa inna qalbuhu ma lam yukhlis ila al-yaqin wal huda fa huwa fi qalqin wa hiratin wa shakkin fa inna qalbuhu malama tace to lallai zuciyarsa inji ibnu kathir kenan lallai zuciyarsa ma lam yukhlis ila al-yaqin matakar zuciyarsa bata tsarkaka zuwa ga yaqinin game da sha'anin ubangijinsa ba wal huda da kuma shiriya matakar zuciyarsa bata karkata zuwa ga yaqini da kuma shiriya ba ma'ana a yaqini anan shine duk wanda kaga yana saban Allah an ce masa in ka saba ma Allah zaka shiga damuwa bal ma zaka shiga jahannama sai kaga duk ya auka cikin saban Allah to fa kamar yana shakka ne anya da gaske ne akwai jahannaman nan kuwa anya kuwa da gaske ne to yana shakka kenan to zuciyarsa bata karkata zuwa ga yaqini ba da kuma shiriya fa huwa fi qalqin to yana cikin damuwa shine alqalq damuwa kenan sai a ce mutum la taqlaq karka damu kenan fa huwa fi qalqin yana cikin damuwa wahiratin da rikicewa an ce alhira ya ce wa mutum tahayyara fulan wani ya rude kenan wani ya rikice kenan haka kawai abinda bai kai ya komo ba sai ya rikita mallin lissafi wa shakkin kullun yana cikin shakka saboda yana saba ma Allah ibnul qayyim a cikin littafin sa aljawabul kafi liman sa'ala ani dawa'i shafi littafin adda'u wad dawa yake cewa daga cikin tasirin zunubi yace akwai wahshatun yajiduha al'asi fi qalbihi bainahu wa bain Allah yace akwai wani irin damuwa da fargaba da tsoro wato wata irin damuwa da mai zunubin da ya dinga ji a ransa tsakaninsa da Allah shakka da rashin nutsuwa tsakaninsa da Ubangiji addu'ar ma in yi yana ganin kamar Allah zai zalunce shi ba zai amsa mar ba la yuwazinuha wa la yuqarinuha lazzatun asla yace a ba za a iya kwatanta wannan damuwar ba sannan kuma wani jin dadi baya iya mukarana da wannan damuwar ma'ana wani jin dadi baya iya buge wannan damuwar ba wani jin dadin da mutum zai samu a duniya in akwai matsala tsakaninsa da Ubangiji wannan jin dadin ya masa maganin wannan matsalar babu walau jitama'at lahu lazzatud dunya bi asriha lam tafu bitilka alwahsha koda kuwa a ce an tara masa duniya kaf ni'imomin duniya ta kowace fuska yana cikin ni'ima to wannan ni'imomin ba za su iya gusar masa da wannan damuwar ba wa hadha amrun la yuhissu illa man fi qalbihi hayatu wannan kuma wani irin al'amari ne da ba wanda ke gane haka sai wanda a zuciyarsa akwai rayuwa sai wanda wai ko wannan jawabin ana maka bayani ne akan wanda ya iya gane haka to shine zuciyarsa take da saura bata mutu ba amma wanda zuciyarsa ta mutu ai ka koma laqad asma'ta launa da tahayya walakin la hayata liman tunadi wanda zuciyarsa ta mutu kan dama shi wato mushi ba alisafin sai wannan ana gaya maka wanda ma zai iya damuwa cewa akwai damuwa tsakanin shi da Allah to bari ya tuba to wannan akwai rayuwa a zuciyarsa kenan zuciyarsa bata mutu ba da haka sai yace fama dumta qad ahsasta bi hadhihi alwahsha matukar ka ji kana shiga cikin irin wannan yanayi irin wannan damuwa allati shaka fasari bitawbati ila Allah yace kai sauri
a gaggauta tuba zuwa ga Allah min tilka dhunub daga wayannan zunuban da kake aikatawa wasaluhu an yahfazu alayka qalbak ka roki Allah ya kare maka zuciyarka ya kiyaye maka zuciyarka wata darra ilayhi an yujida halawatal imani fihi ka kaskantar da kai zuwa ga Allah ka daga hannu ka roki Allah ya samu maka da dantsanin imani a cikin zuciyarka fa innahu rizqun la yasuquhu ahadun ilayka illa Allahul latiful wadud saboda wannan zakin imani a zuciya wani irin arziki ne da ba wanda ya isa ya baka shi ba wanda ya isa ya koro maka sai Allah wanda yake mai tausayi ne mai nuna kauna zuwa ga bayinsa mai kaunan bayinsa ne rabbul izzati wal jabarut daka wannan yana daga cikin wato tasiri da sabon Allah yake da shi shine zaka samu al wahshatul azibatu fil qalb shine zaka zuciyarka gaba daya a koyaushe cikin damuwa a koyaushe cikin damuwa to lokacin da ka gane cewa kana cikin damuwa wato yana daga cikin bambancin mu da magabata shine su magabata lokacin da suka fada cikin damuwa to Allah shi ke tunawa amma mu yanzu da yawa idan mutun ya shiga damuwa ba ma ya tuna ma cewa wai wani abu yayi ma Allah Allah ya sa shi a cikin wannan damuwa baya tunawa baya tunawa mafi aksari in mutun ya shiga damuwa abinda ake fara tuna mana shine dama kana da makiya kana da magauta kana da kaza kana da kaza kana da kaza musamman in an ga mutun yana da dan wani abu a hannunsa yana da kudi a hannunsa shi dama na ga ya maka wanci baya son ka wani baya son ka wacce bata son ka anya ko ba shi ya maka wani abu ba anya ko ba shi ka sai ma amamantar da shi ma cewa wai Allah ne ya kaddara masa sai kuma tunani in ba isa abu shi ma sai ya zama mushriki sai ya zama mushriki shi ma bayan ko mu abinda Allah ya gaya mana shine duk abinda mutun zai yi dan ya cutar da kai ko sihiri mutun zai Allah ya ce wa ma hum bidallin bihi min ahadin illa bi iznillah ba sa iya cutar da kowa sai da izinin Allah abinda kaga ya same ka dinnan abinda kaga ya same ka dinnan na farko ka ji cewa rubutacce ne tuntuni ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha in dhalika ala Allah yasir likay la ta'asaw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum in Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur duk abin da kaga ya same ka ko a karan kanka ko kaga ya samu kasa to Allah ya ce wannan abin rubutacce ne tun kafin mu halicci wannan halittar tun kan a halicce ka Allah ya rubuta to sai kuma ya sa masa sababi me ya sababin wannan abin ya same ka shine sabon Allah shine sabon Allah shine ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer haka ya fada suratul shura yace ba abinda zai same ku na musiba face sanadiyar abinda hannunku ya aikata yace ma a duk da haka ma kun yi sa'a Allah yana yin afuwa akan da yawa daga cikin laifukanku da yawa Allah yana afuwa shi yasa koyaushe bawa yana fatan Allah ya masa mu'amala ta falalla ne ba mu'amala ta adalci ba domin Allah zai maka mu'amala ta adalci to da tit for tat ne tsakaninka da Allah kana yi sai Allah ya kama ka kana yi sai ka shiga damuwa kana yi sai Allah ya ka shiga damuwa amma sai Allah ya maka mu'amala ta falala sai ka yi zunubai 10,000 sai Allah ya saka a cikin wata damuwa guda ɗaya sai ya goge maka sauran zunuban 99 duka sai ya yafe maka to duk abin da kaga ya faru ka shiga damuwa ko ƙasa ta shiga damuwa Allah ya faɗa a suratul ahzab yace zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un barna Allah ya ce ta yi yawa a bayan ƙasa akan teku a cikin teku da kan tudu me ya jawo sai ce saboda abin da hannun mutane ke aikatawa zunuban da mutane ke yi zinaci zinaci kashe kashe sace sace da ake yi fashi da makami tauye mudu bala haka dai zunubai da ake luwadi ma dugo ga sunan duka me yasa Allah yake haka sai ce liyuziqahum ba'd alladhi amilu saboda Allah yana so dandana musu wani sashi na abin da suka aikata ba duka ba me yasa Allah yake musu haka sai ce la'allahum yarji'un dan su dawo su tuba zuwa ga Allah da haka maganin damuwa barin zunubi tuba da istighfari Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana za mu tsaya akan wannan lamba ta 8 din idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan lamba ta 9 insha Allahu ta'ala. Abinda mu karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu lada ya ba mu ikon aiki da shi. Inda muka yi kuskure ko tuntuben harshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana ya gafarta mana. Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu. Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayen mu ya ji kan malaman mu. Allah ya mana rahama ya gafarta mana. Allah ya kwantar da hankalin al'umar mu ya kawo mana kwanciyar hankali ya kawo mana ni'imomi masu albarka. Allah ya azulta mu arziki mai albarka duniya da lahira. Allah ya kare mu daga damuwa da talaucin duniya da lahira. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.